من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنا قال جدد قدير مقال ما دوك كنسلكي وديك يهلت المهرايام ya kawo mu safiya ta Laraba mai albarka wadda ta daidai da 16 ga watan Al-Muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1448 wadda kuma ya daidai da 1 kenan ga watan 7 wato July wato miladi haihuwar Annabi Isa 2026. A ci gaba da karatu da muke yi a wannan littafi mai albarka na Kitabu Tauhid, wallafa Sheikh Malami Malam Muhammad Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Satin da ya gabata ni babi wanda malai ke kawo babuka kanana amma kuma masu fa'ida, tunda babi ne na tauhidi. Ana so a jaddada tauhidi musamman a lokacin da karin da malam ya rubuta littafi lokaci ne da kwama salat da yawa ta shiga cikin addini na musulunci, da aqidu mabambanta, da ra'ayoyi mabambanta. Wannan yasa malam wanda kuma zuwa har yau wayannan ra'ayoyi din da aqidu din sai kuma karuwa suke yi, kamar yadda dai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da karkasuwar Yahudawa da kuma karkasuwar wato Nasara da kuma karkasuwar da wannan al'umma ta sa zata yi har zuwa kashi 73, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan su zasu kasance ƴan mutane sai guda ɗaya. Sahabbai suka tambaye shi wayanne ne wayannan guda ɗayan, sai yake cewa wanda suka kasance akan abin da nake a wancan lokacin kenan har zuwa ranar alkiyama. Allah ka tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mala yace babun la yuraddu man sa'ala billah. Babi la yuraddu, ba a mayarwa, ba za a kyale ko a rabu da man sa'ala billah, duk wanda yayi roko don Allah. In dai yayi roko ne don Allah, to ba za a mai da shi, a kore shi, a rabe da shi ba. Malam ya kawo hadisi, malam yace an ibn Umar qala, in karba hadisi daga Abdullah dan Umar, qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sirra ramicin Allah su tabbata a gare shi, yace man ista'adha billah fa'izuhu, duk wanda ya nemi tsaro ko ya nemi wani taimako ko da ya nemi wani abu a wajenku kuma ya neme shi ne don Allah, fa'izuhu, manzo Allah yake cewa to ku bashi wannan tsaron ko kuma ku bashi wannan kariyar. Wa man sa'ala billah fa'atuhu, kuma duk wanda ya tambaye ku, ya roke ku ne wani abu din, yace kuma ku bashi don Allah, manzo Allah yake cewa fa'atuhu, wato ku bashi wannan abin. Menene manufarsa? Ku dai kun bayar ne don Allah, mai roko ne yau da kullum, mai kaza ne, mai kaza, in ya ce ku taimake ni don Allah, to ku taimake shi, kun taimake shi ne din don Allah, ko da kuma ƙarya yayi a cikin wannan neman taimakon nasa, to ku taimake shi, ku Allah ya ga niyyar ku ta bashi wannan taimako din ko kuma ta bashi wannan kariya din. Manzo Allah ya sake cewa wa man da'akum fa'ajibuhu, duk kuma wani wanda ya kiraye ku, ya kiraye ku zuwa ga wani, misali ana malamai suna fassara shi da kamar zuwa wajen walima ko kuma zuwa wani a wajen taimako, ya samu wani ibtila'i, kidinsa ne ya rushe, sai ce da Allah yana gayyatar al'umma, malamai duka suna masa irin wannan fassara, sai ce fa'ajibuhu, ku amsa masa. Sai ce wa man sana'a ilaykum ma'rufa, manzo Allah ce duk wanda ya aikata wani, ya baku wata kyauta, ya baku wani abu, dai wani abu wanda yake mai kyau, fakafinuhu, manzo Allah ce to ku ainihin sakan ya masa, ku bashi tukuicin abinda ya ba ku din. Fa in lam tajidu ma tukafinunahu, idan har ba ku sami abin da za ku bashi a matsayin tukuici sakamakon abinda, sakayyana abinda ya muku ba, manzo Allah yake cewa fad'u lahu, to ku yi masa addu'a, hatta turau annakum qadi kafa'tumuhu, har sai kun samu gamsuwa, kun sami yaqini cewar yanzu kan kun ainihin sakan ya masa ko kuma kun bashi tufici na abin da ya muku da addu'a. Matakar babu wani abu na material da za ku iya bashi kwatankwacin abin da ya muku. To mala abin da ya kawo kenan na hadisi, sai ce rawahu Abu Dauda wa Nasa'i bi isnadin sahih, Imam Abu Dauda ne ya rawaito shi da shi da Nisa'i yace kuma da isnadi wanda yake ingantacce. To abinda malam kenan ya kawo a wannan karkashin wannan babi wannan hadisi. To tunda ya ce la yuraddu man sa'ala billah. Wato ba a mayarwa ba za ka maida wanda ya roke ka ko kuma wanda ya tambaye ka wani abu don Allah ba. To amma dai malamai anan suna ta yin bayanai suna cewa wadda ya maida roko a matsayin sana'arsa yau da kullum ya je nan ya roka to wannan dan baka bashi ba ya halatta ma a ainihin jawo hankalinsa a ce masa wane abinda kake yi fa na yawan roko ba daidai bane ba. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani hadisi wanda yake cewa roko baya halatta sai akan wasu mutane guda uku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na farko shine wani wanda yake da wadata kafin talauci ya same shi yana da wadata, wadataccen mutum ne, Allah ya wadata shi ya fi karfin misali damuwoyinsa matsalolinsa na yau da kullum, yau da gobe kuma juyi na Allah sai Allah sanya wato ya jarabce shi da wato talauci sai ya kasance har wasu daga cikin mutane ulun nufa a cikin al'umma mutane masu hankali a samu kamar mutum uku su ce lallai wani talauci ya same shi. A bayan kuma kafin nan an san shi mawadaci ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to shi ya halatta yayin roko har ya iya samun abin da zai wadatu gaban rokon mutane. Shi in yayin roko ba laifi yayi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutum na biyu da wadda yayi wata hamala wato ya dau kamar karbi belin wani misali mutum ne ya ci bashin mutane ko dai ya aikata wani abu sai aka tsare shi sai kai kuma kace wa alƙali ka karbi belin sa akan zaka kawo shi lokaci kaza ya ci bashin mutane kaza 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 ya tara basu shika a kansa za a rufe shi kuma sai kaga ka tausaya masa a matsayin sa na mai gida idan aka rufe shi to wane ne kuma zai yi ainihin kasansanwa wajen kawowa abinda iyalansa za su ci sai ka ce a kyale shi ka karbi belin sa kai alƙawarin zaka kawo shi lokaci kaza sai aka baka belin sa shikenan kawai sai ya gudu maka sai ya gudu saboda belin sa da kai. To manzo Allah yake cewa kai din ya halatta kai roko wajen biyan abin da yake kan nasa na mutane in ka roki mutane suka baka abin da zaka bayar a madadin abin da ya karba to wannan kai ma ya halatta amma in ban da haka manzo Allah yake cewa roko bai halatta ba. Na uku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wadda ja'ifa ta fada kan wata dukiyarsa shi ma misali a matsayinsa ko na dan kasuwa ne ko wani manomi ko dai wani misali transporter yana da mota da yake kai yana kawowa yana ainihin kasabin rayuwarsa da ita misali in mota ne sai a ce ibtila ita gobara ta fada in misali kasuwa ne a shago wata gobara ita ma ta zo ta cinye dukiyar gaba daya in gona ne misali a samu wani fari ko dai wasu wato fari na dan go su zo su cinye gonar gaba daya sai ya kasance ba shi da komai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce cewa shine nau'in mutum na uku da ya halatta shi ma yayin roko in wato har zuwa lokacin da zai wadatu gabarin roƙon mutane waɗannan su ne nau'in mutane guda uku kawai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ma mutum zai roƙi mutane to sai ɗaya daga cikin waɗannan eh duk da malaman suna cewa duk wanda ya roƙe suna cewa Allah ya ce al-sa'il wal mahrum da duk wanda ya roƙe ku da kuma wanda ya kame wato gabarin roƙon ku matakar kun ga cewa lallai akwai wannan buƙatar roƙo din babu laifi to amma matakar aka ce mutum cewar wadatacce ne ko kuma sau da yawa za mu iya sanin cewar wani da muka ganshi a waje kaza yana karban sadaka wani da muka ganshi a waje kaza bara yake yi alhali kuma mun san yana da kaza mun san yana da kaza mun san yana da kaza yafi karfin wannan abin da yake roko malamai suka ce dan baka bashi ba wannan baka yi laifi a karkashin wannan babi ko kuma wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma kun ga Allah ya ce wa qala rabbikum ud'uni astajib lakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya faɗi wannan yace Allah da kansa yake cewa ud'uni wato ku roke ni wato astajib lakum kamar dai a can cewar wanda ya taimaki wani to Allah kuma zai taimake shi to saboda haka anan dai malamai suke cewa wato saka duba urufi kamar da bayanin da muka yi cewa idan mutun ya maida roko na yau da gobe a matsayin sana'arsa kawai ya zama dan maula shi kawai ya fadi nan ya tashi nan ya fadi nan ya tashi nan to wannan babu laifi dan baka amsa masa ba ko kuma dan baka bashi wannan taimako ba ni da akwai wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu zakka ga wanda yake mawadaci ga kuma wanda yake mai karfi wanda yafi karfin misali wato wanda zai iya kasan wato ta'ammuli da karfin sa wajen neman abin da zai samu abinda zai wadatu gabarin sa. Duk da cewa ita aya take cewa inna sadaqatu lil fuqara wal masaki, wanda malamai sun yi musu fassara mabambanta, suna cewa daga cikin wanda ake cewa masakin shine wanda bai ajiye abincin da zai shekara yana ci ba, wanda kuma ayo zai yi wahala misali ka samu wanda ya ajiye abincin shekara. Allah ka wadata mu. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ista'ada billahi fa'izu, duk wanda ya nemi wani taimako a wajenku, ya nemi tsaro, wato ya samu kansa ne a wani halin da misali akwai barazana ta rayuwarsa, to sai ya neme ku ku bashi kariya, kuma ya neme ku ku bashi kariya din ne ya hada ku da Allah, to manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bashi wannan kariya din. Rashin bashi wannan kariya din zai jawo muku fushin Allah, domin manzala sallallahu alaihi wasallama ya fada a wani hadisi yace man istadalla aw ashara ila qatli akihi jaa yawmal qiyamati maktuban bayna ainihi aisu min rahmatillah, yace duk wanda yayi nuni ko yayi wata ishara wajen kashe dan uwansa, dan uwansa ne wasu suka biyo shi abokanan gaba ne ko kuma ma dai kowane iri abu ne, dai sai ka zo ya same ka sai ce dan Allah wani ka bani kariya mana, sai ka wato sai misali sai baka bashi kariya din ba, har ma waɗanda suke neman sa dan su kashe shin suka zo suka same ka suka ce mun korowa ne ina ka ga yayi, sai kai musu ishara ko kace musu yana waje kaza, ka gaya musu da bakin ka ko kai musu ishara da hannunka ka nuna musu misali yana waje kaza, sai suka fahimci yana waje kaza kuma sai suka je sai suka kashe shi. Manzo Allah yake cewa jaa yawmal qiyama, wannan mutum da ya nuni ko ya ishara ko ya fada yadda dan uwan nasa yake aka je aka kashe shi, zai zo ranar alqiyama maktuban baina ainai, an rubuta a tsakanin idanunsa aisu min rahmatillah, wanda ya daidai tsammani da rahmar Allah, Allah wato ya daidai tsammani da rahmar Allah, Allah ba zai masa rahama ba, kun ga Allah ya yi mai ya la'ance shi kenan, suka ce shine abadallahu arrahmati, Allah ya nisantar da shi da me da rahamar sa. Saboda haka anan duk wanda ya nemi wani taimakon ka, ya nemi taimakon naka ne don Allah, amma in ya kasance kuma ba mabarnaci ba, shi ma a wani waje yake cewa manzo Allah kuma yayi opposite na wannan hadisin, sai yake cewa daga cikin akwai waɗanda Allah ya la'anta a cikin muhallin shi, sai yake cewa man awa muhdisan, shine wanda ya baiwa mafaka a wani mabarnaci, mutum ne ya kashe tunda kasa Allah ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi, ya kashe misali sai zai gudu ba wai dan mutane su dauki kuma wato hukunci a hannunsu ba, a'a za a kamo shi ne saboda ya kashe a kai shi gurbin da za a zartar masa da hukunci, sai kuma ka bashi mafaka sai ba a same shi ba, to kai ma da ka bashi mafakar matukar mabarnaci ne, to kai ma ka fada cikin la'antar Allah, to dai wayannan kun ga duka abubuwa guda biyu ne, wancan wanda ya nemi ka wanda ya nemi mafaka a wajenka don Allah kuma a kasantuwarsa ba mabarnaci ba salihin bawa, an biyo shi ne za a cutar da shi, sai ka hana shi mafaka, wato sai ka hana shi wannan mafaka din, to ka fada shi cikin Allah, ka fada fushin cikin Allah, wanda kuma ya baiwa mabarnaci shi kuma mafaka, to shi ma ya fada cikin fushin Allah, kamar ka ce a yanzu din misali irin masu baiwa gidan haya, ka san wani barawo ne, sai ka zo sai ka bashi gidan haya a anguwa, ko kuma ka san shi mazinaci ne, ko ka san shi dan luwadi ne, sai ka bashi mafaka a anguwa, ka bashi gidan haya a anguwa, ko ma ka sayar masa sai ya zo yana luwadi da ƴaƴan anguwa, ko yana zina da ƴaƴa mata ƴan anguwa, ko kuma yana haurawa gidan mutane yana musu sata, to wannan ka bayar wa mabarnaci ne, ka bayar wa mabarnaci mafaka, kai ma ka fada shi cikin fushin Allah, to Allah ka tsare mu da dukkan wannan fadawa cikin fushin Allah. Manzo Allah da yake cewa man istaza'a billah, sai ka duba kaga cewar zuciyarka ta kasance maka malamin ka mun sha fada, yace wa man sa'ala billah fatuhu, wanda duk kuma ya roke ku don Allah, roƙon ku yayi don Allah, misali ɗaya ne daga cikin wa'ancan nau'in mutane guda uku da muka ambata a karan farko, da manzon Allah yake cewa baya halatta mutum yayi roƙo sai ɗaya daga cikin wa'ancan nau'in mutane uku, kuma sai ya zo sai ya roƙe ku don Allah, matukar kana da shi baka bashi ba, to lallai akwai zargi, akwai abin zargi a kanka, don umarni ne nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa man sa'ala billah, duk wanda ya roƙe ku kuma ya roƙe ku ne don Allah, yace ku taimake ni ko ku bani don wa, yace don Allah, za ka bashi ne a lokacin da yace ya ambaci Allah din, sai ka girman Allah a cikin zuciyarka sai ka bashi, ka bashi ne don wa, don Allah, kuma shi Allah zai duba niyyar bashi da kai, ka bashi ne don girman Allah din, kuma sai Allah ya maye maka, kuma an faftun ko wa huwa yuklifu, duk abin da kuka ciyar don Allah to Allah zai maye muku, duk abin da kuka bayar don Allah to Allah din zai maye muku. Mutun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma min yawmin illa malakani yanzilani, manzo Allah ke cewa babu wata rana da za ta fito face wasu mala'iku Allah ya musu umarni sun sako wannan duniya fa yaqulu ahaduhuma daya daga cikin su yana ke cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk wanda ya ciyar da dukiyarsa dan Allah Allah ka mayar masa gurbinta manzo Allah ke cewa ai ita sadaka ba ta tauyewa me ba ta wato ita sadaka ba ta tauyewa dukiya eh duk kuma abin da ka ciyar dan Allah ya ce fa huwa yukulifu shine mai mayar maka ma Allah zai mayar maka sama da abin da ka bayar dan Allah duk abin da ka bayar misali sai Allah ya nimminka maka shi ila abaatin kaseera wa yaqulu al-akhar dayan kuma manzo Allah yace yana cewa Allahumma a'ti munsikan talafa ya Allah duk wanda ya rike dukiyarsa yaki taimako yaki bayarwa don Allah Allah shi kuma ka sanya masa asara sai kaga kana ta kaga ka hana dukiyarka ka ki taimakon masallacin anguwarku ka ki taimakon makwabcinka ka ki taimakon dan uwanka ma da Allah ke cewa wa'ati zul qurba haka kana da shi dan uwanka yana fama da yunwa yana kaza yana da kaza to sai Allah sai ya sanya maka asara ga tarin kudin amma kuma ka zama kamar wanda Bahaushe yake cewa dukiyar lukudu kai baka amfana ba kuma dukiyar kullun sai karewa ka take kai kuma ka zama mai bautar dukiya ka ki ma ka je kai samu jam'i ka ki kai kaza ka ki kai kaza dukiyar Allah yana ta sanya mata hasara to dai manzon Allah yayi mana umarni yace man sa'ala billahi fatuhu duk wanda ya roke ku dan Allah to ku bashi din don Allah waman da'akum fajibuhu duk kuma wanda ya roke wato ya kiraye ku kamar yadda muka faɗa malamai suka ce ko dai kamar mafi yawan fasara da malamai suke yi shine in ya kiraye ka zuwa ga wani abu nasa wanda kuma shari'a bata hana ka ba misali daurin auren sa ne sai ce wani ina gayyatar ka matikar duk da cewa shi zuwa daurin aure fardu kifaya ne in wani ya je ya dauke wasu to sai ya kiraye ka kuma zuwa ga walima wannan kuma yayi wani abu ne ya samu misali sabon gida ne a haka kawai ma mutun ya halatta sai ya sabunta abinci sai ya kira abokanansa ko kuma wasu daddawa sai ya kira su ce da Allah ku zo kuna yi abincin walima mu je mu muna mu ci ya halatta a cikin sabai an sha yin haka su gaishe manzon Allah da sauran sahabbai to sai ya gayyace ka gida yayi ne a aure yayi ne a wata wani arziki Allah ya bashi wani kyauta aka bashi ta mota ko ta wani abu sai ya ce a ku zo mu walima manzon Allah ya ce to ka amsa masa har a wani hadisi ma manzon Allah ke cewa ko da kana azumi ka je ka wannan wajen kuma sai kaga an yi abincin da kake da sha'awar sa matukar wannan azumin na nafila ne ka ci manzon Allah ne ya maka wannan umarni in kuma ka ce masa Allah ya sanya albarka a cikin abincinka kai kana azumi to kuma wannan ma baka yi laifi ba to kun ga amsawa dan uwanka gayyata sa na daga cikin haƙoƙi guda shida ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a wani hadisi da Abu Huraira ya rawaito shi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslimi ala al muslimi sittun manzo Allah yace haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi wasu abubuwa ne guda shida manzo Allah sai ya lissafo shi yake cewa na farko idza laqitahu fasallim alaihi yace in ka haɗu da shi kai masa sallama amsa wato kai masa sallama ka san shi ko baka san shi ba dan manzo Allah yake cewa kai sallama a wanda ka sani da wanda ma baka sani ba ba wai dan aqidar ku ba dai bane ba a shi dan kaza ne shi dan kaza ne matakar musulmi ne umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maka yace ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka bi kaidojin da malamai suka shimfida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mai tafiya shi zai wa na zaune wanda yake kan abin hawa shi zai wanda yake me wanda yake kan yake tafiya misali da kafarsa masu yawa su za su yi wa kadan kalami shi zai yi wa babba duka dai akwai wasu maratib da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zayyana to koda kuma alkhairi yana tabbata ne ga wanda a wani hadisi manzon zai ce to alkhairi yana tabbata da lada mai gwabi ga wanda ya fara yin wannan sallama din haƙƙin sa ne yayi maka a matsayin ka misali an ce yaro yayi wa babba ka tafo ya tafo to haƙƙin yaro ne yayi wa babba sallama kuma a babi na ladabi na musulunci yaro baya fara mika wa babba hannu dan musafaha sai dai idan babban ne ya mika masa ya kamata yaro sai ya ce wa babba assalamu alaikum sai ya masa misali gaisuwa ya masa gaisuwa ta me ta musulunci kuma sai ya ce baba ko baffa ina fana misali ta al'ada ce a lafiya idan babban kuma ya mika masa hannu to shi kuma sai ya mika ba ladabi bane ba koyarwa musulunci bane ba yaro kawai zai ya mika wa manyan hannu wannan ya sabawa koyarwa ta musulunci Allah ba mu ikon kiyayewa to manzon Allah dai ya faɗa daga cikin haƙƙin da musulmi yake da shi akan musulmi yayi masa sallama idan ya haɗu da shi na biyu sai yake cewa wa iza da'ahu fa ajibu shine muhallal shahid din idan ya kiraye shi zuwa ga ɗaya daga cikin abin da muka ambata to ya amsa masa to kaga rashin amsa masa yayi me ya faɗa cikin zargi ko kuma ya faɗa cikin laifi abu na uku yake cewa wa iza stansahalaka fansahalahu idan ya nemi kai masa wata nasiha ko kai mishi wani wa'azi ko kai masa wata tunatarwa matukar ka sani to kai masa cewa ne kaza kaza ta darshirin su ko kuma ma ko da bai bukata ba sai ka ga yana yin wani abu to ai al'amru ne bil ma'rufi sai kai masa nasiha ka ce masa wani kaza wannan daga cikin haƙin musulmi akan dan uwansa musulmi abu na hudu yake cewa wa iza adasha fahamidallah idan kuma yayi atishawa kuma sai yace alhamdulillah manzala ke cewa fashan mitu to ka ainihin ce masa yarhamukallah eh matakar ba wato dan uwanka yayi atishawa sai ka shaurara in yace alhamdulillah to wajibin ka ne kace masa me kace masa yarhamukallah in baka fada ba kai laifi an taba rawaitowa wani bawan Allah a baya can ya hau kwalekwale ya bar wasu mutane a gabar kogi yana yazo dabda ya haura kogin kenan sai ya ji igiyar ruwa ta dauko atishawar wani bawan Allah da yake yana wannan gabar kogin fa su kuma suna gabar kogi na can an kawo shi a jirgin ruwa sai ji igiyar ruwa ayin kana kusa zaka ji igiyar ruwa tana daukowa sauti sai ji igiyar ruwa tayi atishawa wani yayi atishawa atishawa dake da wuya kuma sai ya ji igiyar ruwa ta sake daukowa kalmar alhamdulillah wannan ta sa ya sake biyan kudin kwale kwale aka sake daukar sa aka sake mayar shi waccan gabar ruwan yace bai masan waye ba yace yarhamukallah saboda me saboda ya sauke haƙin sa akan dan uwansa musulmi to kun ga kenan waɗanda suka san cewar haƙoƙi ba kuma yau ba da mu muke takewa haƙoƙin ka san kaza abu na biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa iza marida fad'uhu wato in yayi kuma rashin lafiya ka je ka gaishe shi wajibi ne na dan uwanka a gida yake a asibiti yake a wani waje ne da yake karban magani matukar kana da iko kuma ka sani baka je ka gaishe shi ba wallahi ka fada cikin fushin ubangiji dan umari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan dan uwanka yayi jinya ba shi da lafiya ka je ka gaishe shi abu na shida yake cewa wa iza mata fatbi'uhu wato idan kuma ya mutu ai fatbi'u na janazatahu idan kuma ya mutu to ka raka gawarsa kaga raka gawa ma na daga cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh to kaga kuma a wani hadisi mahare yake cewa idan ka je ka sallaci shi akai sallah ta gawa da kai kuma ka saki bisa kana da lada wanda zai kai qiraban qiraban aka tambaye manzon Allah yake cewa misr jabal uhud kwatankwacin girman dutsen nan na uhud wanda duka suka ganshi ko suka ganshi a hoto sun san girman sa sallah idan kai wa mamaci kai ta don Allah a bisa ilimi kana da lada kwatankwacin wancan idan ka bi kuma gawarsa ka sauke haki kuma Allah zai baka me zai baka lada kwatankwacin wancan din kuma har guda biyu ko kun ga duka wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan dan uwanka ya kiraye ka zuwa ga wani abin da matukar shari'a bata hana ka zuwa ba a to amma idan ya kiraye ka zuwa ga wani saban Allah kuma to wannan kafa la ta jibuhu kenan ba za ka amsa masa ba ko mun kunyarsa da kake ji ko mun kasancewar sa ubangida ne ko ma wane ne matukar zaka je zuwa ga abin da kuma Allah zai yi fushi da kai mahaifi ne a ubangida ne a oga ne ko ma aboki ne Allah ba za ka amsa masa ba Allah ce a wancan hadisi yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun to fala tudihuma matakar za su yi maka umarni ko su kiraye ka zuwa ga abin da kuma Allah zai yi fushi da kai to wannan ba ba za ka amsa ba ai laqa'atun li makhluqin bima asiyatil khaliq babu da'a a abokin halitta ko wane ne shi wajen saba wa mahaliccinka ba za ka yi masa ba domin me shi din ma ba wane kwatankwacinka in mahaifi ne in baffa ne in aboki ne in ubangida ne duka da kai da shi Allah ce ilayya marji'ukum tare da kai da shi din duka za ku dawo zuwa ga me zuwa gare ni to amma matakar dai wajen da ya gayyace ka bin ba sabon Allah bane ba to ya zama wajibi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni yace wa iza sana'a ilaikum ma'rufa matakar kuma ya sake yin umarni yace idan kuma wani ya san'anta muku wani abu na kyautatawa a wato misali wani abu ya dauko babba da baka tunanin zai baka sai ya baka koda babba ba koda ba babba bane ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fatafiluhu to ku sakan ya masa wato kamar ku bashi tukuici kaga al'adar Bahaushe da muke da ita ta Hausa Fulani idan an kawo maka kyauta ka ba da tukuici menene kenan abu ne da shari'a ta yi ne ta yi umarni da shi amma kar ya zama bani in baka wal hanani wal qimimi baka bani ba ni kuma sai na hana ka amma in ka bani kuma zan baka ba kamar irin kuma yadda al'ada ta mata ba a biki wa in ta kawo maka in kika kawo mata to sai ta dan kara ke ma sai kin dan kara haka haka har ku je gurbin da kuma ba za ku iya ba bayan kuma Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kada to a kai abin da zaka iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin dabi'unsa halayensa kyawawa shine idan ai masa kyauta to shi kuma yakan kara har sahabbai suka iya fahimta idan suna son wani abu mai gwabi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su dauko wani abun su da bai kai wani abu mai kima ba sai su kawo manzon Allah sai kyauta suka bashi manzon Allah shi Allah ya hana shi cin sadaka da shi da iyalan gidansa in sadaka ne sai ya kawar da kai amma za a karba dan a sa a arabawa ainihin sahabbai amma in kace kyauta ne manzon Allah sai ya karba kuma sai ya ce a je a kawo masa abu kaza har sai ya ce ma ka jira in an kawo masa wani abu mai gwabi gashi shi ma yana da bukatar sa sai ya dauka sai ya baka da yawa daga cikin larabawan kauye haka suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan din ba laifi bane ba kamar yadda mu a al'adar mu sai kaga mutumin karkara dan uwanka ne da yake karkara mai karamin karfi sai kaga ya debo zabi ko kaji ko kuma da kaka ya debo wake haka ne ko ya kawo wani dan uwansa a gari sai ya zo ya ce zai kwana biyu ne idan kai kuma ka fahimci wannan hadisi da kyakkyawar fahimta in zai koma ya kawo maka kusali kamar kwatankwacin wake kwano biyar ne to kai kuma sai ka dauki abin da kai kuma ya kai kamar kwanan shinkafa kwatankwacin kudin kwanan shinkafa kamar guda 10 ya kawo maka abin da bai fi 10,000 ba kai kuma dauki kamar 20,000 ko kuma wani da wani tufafi da wani abin da kai ma kace kasancewar mutumin karkara zai iya amfani da shi sai ka bashi shine kai aiki da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon dabba kawayen umari na manzon Allah sai ce to fa illam tajidu ma tukafinunahu manzon Allah yake cewa mutum ne sai ya maka wannan kyauta kai kuma a wannan lokacin ba ka da abin da za ka yi masa sakayya da shi na tukuici da abin da za ka bashi kwatankwacin nasa din ko kuma sama da abin da yake da shi to manzon Allah sai ya bada wani option sai ya ce fa da ulahu to ku yi masa addu'a hatta turau annakum qad kafattumuhu har sai kun samu yaqini kun samu gamsuwa wajen yi masa addu'a cewar yanzu kan kun masa addu'a da ta kai kwatankwacin abin da yayi muku wannan shine abin da malamai suka ainihin kyauta daga tofa na fasara abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ka roƙa masa shiriya ka roƙa masa gafara ka roƙa masa samun lafiya da zaman lafiya da shiriwar zuriyarsa da samun abin da bashi da shi misali talaka ne ka roƙa masa arziki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya roƙa wa wani dan uwansa wata addu'a a boye mala'iku za su ce kai ma laka mislu kalo kaga dan uwanka yana fama da talauci sai ka koma kai sujuda ko kai wata addu'a kai sallah ko kai wani azumi kace ya Allah dan uwana wane da yake fama da kaza ya Allah ka canja masa wannan talaucin mai koma zuwa ga arziki to anan take mala'iku za su ce kai ma kwatankwacin abin da kai masa kaga idan kana da dabara kana da wayo sai kai ce wa dan uwanka da addu'ar ka da ta mala'iku wace ce wadda take da garanti addu'ar mala'iku suka ce kai ma an kai ma kwatankwacin abin da suna roƙa maka Allah kwatankwacin abin da ka roƙawa dan uwanka to dai manzo Allah yake cewa idan ba ku samu abin da za ku sakanya masa da shi ba to ku yi masa addu'a ku yi tai masa addu'a mabambantan addu'o'i da samun abin da muka misali ambata samun zaman lafiya ne da wadatuwa da ainihin lafiya a gangar jikinsa da wato samun shiriwar zuriyarsa da samun arziki da samun dukkan wani abin da kasancewa yana da bukata da shi har sai ka samu yakinin ka biya shi kwatankwacin abin da ya yi maka to wannan dai shine kadan daga cikin abin da zamu iya fahimta a wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mal Abdul Wahhab yake cewa fihi masail a cikin wannan hadisi a cikin wannan hadisi akwai abin da zamu iya fahimta mal yake cewa al'ula na farko i'azatu man ista'adha billah wato bada kariya ko bada tsaro anan zamu gane cewar wajibi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wato wajibi ne daga cikin umarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya nemi kariya a wajen ku to ku bashi wannan kariya din kaga wannan malam Abdul Wahhab a ciki ya zamu iya fahimta cewa lalle umarin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda ya nemi wata kariya ko wani tsaro ko dai wani abu makamancin haka a wajenka to wajibinka ne ka ainihin me ka bashi wannan tsaro din ko ka bashi mafaka athaniya nabi ita'u man sa'ala billah bayarwa ga duk wanda ya roƙa don Allah hadisi ya tabbata dai daga Abdullahi dan Umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala billahi fa'tuhu yace manzo Allah Umar yake cewa duk wanda ya roƙe ku wannan hadisi ne daban yace duk wanda ya roƙe ku don Allah to ku bashi za ku bashi ne don Allah din ba don shi ba ya ku sai ce as-salisa na uku ijabatu da'wa wato amsa gayyata da duk wani wanda ya roƙe kamar ji cewar hadisi ma manzo Allah yake cewa yana daga cikin haƙƙi na musulmi akan dan uwansa musulmai ar-rabi'a na hudu mukafa'atu ala sani'atin wato bada sakayya ga duk wanda ya san an ta maka wani abu wanda yake al-ma'ruf wanda yake abu ne kyakkyawa ya baka wani abu to kai kuma wajibin ka ne sai kai mashi mai mukafa'a ka bada tukuici ko kama bashi sama da abin da ya baka din ba laifi bane ba kamar yadda kuma annabi zan iya fahimta kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi mutum ne ka karbi bashi a wajen sa ya baka bashin naira 10,000 matukar ba yarjejeniya kuka yi da shi cewar in ka tashi dawo masa da 10,000 sannan ba za ka yi masa kari a ka samu faraga ne a lokacin da kai kike cikin tsanani sai baka bashin 10,000 da kai kuma ka samu wuyalwa sai ka dauki 10,015 sai ka kai masa sai ka sai ci wala 10,000 ne ka karba sai ke cewa eh sauran na bar maka matukar koda kudi ne matukar ba yarjejeniya kuka yi ba musulunci ya yarda da haka amma in yarjejeniya ne to kuma wannan haramun ne ya zama me ya zama riba eh amma matukar ba yarjejeniya kuka yi ba kai ne ka samu wadatuwar abin da kai ma ya kyautata maka a lokacin da kake cikin kunci man farraja an mu'mini ko qurbatan min qurabi dunya la fasallahu anhu qurbatan min qurabi yawmil qiyama manzo Allah yake cewa duk wanda ya warware wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya a wani dan uwansa to shi kuma Allah zai warware masa zai tafiyar masa da wani bakin ciki daga cikin bakin cikin alkiyama to kaga ainihin naka yafi riba kenan ko da Allah zai warware mana Allah ka warware mana dukkan damuwa a ranar alkiyama to dai manzon Allah yayi umarni cewa duk wanda ya san'anta muku wani ma'rufa to ku ainihin sakan ya masa kada kawai ka karba kai shiru a kuma kada ka zama wanda zai baka ne kawai zaka bashi wanda kuma bai baka ba ba zaka bashi ba a manzon Allah ya hana haka hatta a ainihin zumunta kada kawai zaka kai wa zumunta ne ga wanda yake kawo maka dan uwanka wane da ya kwana biyu bai kawo maka ba sai kai ka kira sa koda a waya ne ya halatta zaka iya kira sa ka sa da zumunci manzo Allah har yace wani yayi tambaya yace to ya kuma idan dan uwana ni kuma yankin manzo Allah ke cewa kai kuma ka sadar masa da wannan zumunci kai ne wanda kasance nizulur rahima abu na biyar mala yake cewa annad du'a mukafa'atan liman yaqdiru illa alaihi wato addu'a za ta tsaya a madadin mukafa'a ga wanda ba shi da ikon abin da zai bayar kunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba za ku da ba ku da wani abin da za ku bayar to ku yi masa addu'a abu na karshe malai ke cewa qawlu hatta tarau annakum qad kafatumuhu yace har sai kun sami yaqini kun sami gamsuwa yanzu kan kun sakan ya masa da addu'a na abin da ya ba ku kwatan kwacin abin da wato kun yi ta masa addu'a har sai kun sami yaqini da gamsuwa na kun biya shi kwatan kwacin abin da ya ba ku to wannan shine dai abin da malam ya kawo lalle wannan hadda wato wannan babi ne wanda yake mai girma abin da na fara na dai Allah ya tara mu a cikin lada abin da kuma na kuskure karancin ilimi ne subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi amin.